ubangiji Allah ka shirye mi idan mutum wani kalubale ne ko kuma talauci ko kuma rashin aikin yi ya sa shi yake bariki dan ya samu ya tsira da wani abin Allah ubangiji ka ba kowa aikin yi idan mutum yana son yake yin wannan alƙawari ubangiji Allah ya waigo da shi ya dawo ya mai kyau amma wannan alƙawari gaskiya ba mai dorewa bane
kai to a daina yawo Adena kwalja, Adena AP, Adena in runs, Adena yao, Adena kwalja, Adena AP, Adena in runs, so kwalja, kwalja, kwalja ba ta da riba, kwalja, kwalja, cutuka za ku diba, kwalja, kwalja, kwalja ba ta da riba, kwalja, kwalja, cutuka za ku diba Adena yawo Adena kwalja
Adena kwalja
Karken ki ya rude ki ko kawayen ki su rude ki abin duniya ya rude ki kasa kai ki su barki za su kai ki su barki ya kamata ki gane gidan ki sai ya bude auren ki rufin asirin ki mutuncin ki ki kare na gidan ku ki kare shi tun ana kama miki daki zaki fara kama warkan ki hakkin sa gurbana tun ana so abin ki zuba mu a soma abin ki maganin barkan da a soma kar ki zo ki ce zaki koma kar ka kadda ki soma kar ki zo ki ce zaki koma
Adena yawo
Adena kwalta
Adena
AB Adena in runs Adena yawo Adena kwalta Adena AB Adena in runs kai to kwalta 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 ba ta da riba kwalta kwalta cutuka za ku diba kwalta 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 ba ta da riba kwalta kwalta cutuka za ku diba Adena yawo dan Allah Adena kwalta aje ai aure
abu ɗaya ne fa ake kofewa da shi ake kafewa da shi kai shine kwandam mutum zai sa kwandam ya neme ka ko wani abu ba sai lalle HIV ba ce ba fa ciwo a wannan lokacin akwai ciwon sanyi mai ƙari dan na gabi wanda in ya kama ki idan zaki ƙarar da maganin garin nan bai isa ya sake ki ba wallahi baki isa ya sake ki ba wallahi